jihar Difa da ke tsakanin iyakokin Najeriya da kasar Chadi jihar ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba gaggabci daga mayakan Boko Haram a shekarun baya lamarin da ya haifar da mutuwar fararen fula da suka hada da mata da yara kanana da basu ji basu gani ba da hakan yasa wasu da dama suka bar matsugunan su na asali domin neman mafaka a wadansu sassa na jamhuriyar Niger yayin da wadansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin kasashen tafkin Chadi idan za a iya tuna a jihar Difa rikicin kungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara 2015 inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shude suka kuduri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram bayan fara cimma wannan yarjejeniyar yan ta'addan sun fara mika wuya ne a shekara 2016 nan take aka kuma ci gaba da mika su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin Gudumariya dake cikin jihar Difa a wani mataki na canza tunanin su dangane sun zama mutane na gari a cikin al'umma yayin da a shekara 2019 kuwa mahukuntan jihar Difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabban zuwa ga hannun yan uwansu Malam Kyari Ari na zama ɗaya daga cikin tubabban farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar ajiye makaman su a jihar Difa da kuma har yanzu ke zaune Salim Alim a cikin al'umma inda kuma na fara tambayar shi a sai amsa min da cewa
yanzu irin abubuwan yanzu duka insha Allah ya ragu ba su da kare muna neman da agajin Allah wajen gwamnati kawai da ya taimake mu ya ba mu kudin jari da mu shiga kasuwan mu kuma sana mu ci gaba insha Allah rabbana nan gaba cikin Niger tashin hankali da wani matsalawan ga insha Allah mun rabu da su abinda su rago a baya mu insha Allah muna yi muna kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu muni mun san bakin zaren
shin koyi al'ummar jihar ta Difa ke gudanar da mu'amalar zamantakewa tsakanin su da tubabban yan ta'addan bayan kwa shekarun da suke suna kai jerin hararen ta'addanci a cikin jihar ta Difa tambayar kenan da nima waɗansu daga cikin asalin jihar ta Difa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa
bagana malangana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan da ne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su
Fatima Usman mazauniyar Difa eh to kalobale din nan gaskiya mun samu sosai ba zaman lafiya din nan gidaje kone wallahi an rasa rayuka sosai amma yanzu sun yi ka kansu alhamdulillah ana zaman lafiya da su
game da nan tarta shankulan da jihar Difa ta fada a shekarun baya to koya masu fashin baki a jihar ta Difa ke kallon su sai da aka samu ta fannin cin marjin zaman lafiya Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamarin yau da kullun a jihar Difa yayi ƙarin bayani a hirar da ne da shi ta wata talho
shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari sun tashi sun watse wani da san wa'inda zai kwanta bai san da matar shi take ko ɗan shi ko uwa ba ta san inda ɗan ta yake ko ba bai san inda uwar shi da uban shi suke ba a nan jihar Difa wannan rigingimu ya rikita mu sosai kuma ga shi zamani ne na siyasa amma kuma abun ya zama mana wani kalubale mu ba mu yi noma ba mu ba mu yi kiwo ba mu ba mu kwanta gidajen mu lafiya ba mun yi mu'amala tare da ɗan uwanmu da abokan arzikinmu lafiya ba kai kana tsoron ɗan uwanka yana tsoron ka to alhamdulillah shugaban kasa Abdulrahman Tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa saboda mun gani ana cewa su ne suke taya su yaki da Boko Haram to yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da Boko Haram kin kuma wato su ma sun gane ƴan Boko Haram kin sun zo suna mika wuya da sojoji don saboda a kawo kwanta haka ne da zaman lafiya.
To sai da nasu bangare mahukuntan jihar ta Difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Ko baya ga waɗanda suka mika wuya a shekarun baya a halin yanzu an samu karuwar sabbin tubabbu 700 da 'yan kai da suka ajiye makaman su suka rungumi zaman lafiya a cikin jihar ta Difa Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.